الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر 22 ga watan Juma'a Rabi'ul Akhir Hijra Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 21 ga watan January shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 88 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wala far Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تامسا لتافن اقتداء الصراط المستقيم ينا كرن تدموني عقيدة مسلم شدنغني دا الولاء والبراء ابن تيمية ينا كومن قائد جن القرآن مجرما دا حديثا من غن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا فسر ما لمن فرقو دا جتكين صحبه دا تابعي دا نباينسو dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsari da tunani da irin hali kafirai sawafin waɗannan kafirai kafirai ne man yahudi nasara kafirai da ba su da littafi Allah ubangiji ya samu dace muna tattaunawa karkashin masail din da Ibn Taymiyyah yake karantar da mu akan wato ka'idojin musulunci dangane da ainihin mu'amalanta kaburbura wajen ziyara da sauransu a baya mun yi maganganu da dama akan kaburbura na wasu shahararrun bayi kamar kabarin Husaini ko kuma inda aka ce kan Husaini yana nan a ƙasar Misra da kabarin wani da kabarin wani a lokacin nayi ishara ga littafin Ra'asul Husaini wanda a lokacin bamu samu ganin nuskar shi ba wannan ita ce nuskar littafin Ra'asul Husaini sayyidi shababi ahlul janna ibn taymiya maktabatu safa su suka buga wannan a kasar ainihin alqahira kenan a 2002 hijira da shekara 1423 littafin asalin shi yana nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 7 fa tambaya ce akai mishi game da wannan mashhadi dake kasar alqahira ta kasar misra da ake cewa kabarin husaini ne kuma akwai masallaci da gaske ne ko ko yaya abun yake shine Ibn Taymiyyah ya bada wannan amsa daga baya aka ware shi aka buga shi littafi aka kankani wannan hakikin wani malami ne mutumin kasar Misr mai suna Ali Abdul Ali At-Tahtawi Allah ya samu dace sai littafin da muka yi magana a makon da ya wuce shine littafin ainihin wato Ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya rubuta shi musamman dan tattaunawa da yin bayani akan kadiyar so da kauna da ka'idojinta a musulunci da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan shine gashi Rawdatul Muhibbina wa Nuzhatul Mushtaqina wannan tahqiqin Muhiddin Mistu ne Muhiddin Mistu Daru Ibn Kathirin ta kasar ainihin wato Dimashq ta buga wannan littafi a shekarar 1997 hijira da shekara 1418 wannan shine littafin روضة المحبين ونزهة المشتاقين لتافين يتايا تمكر دبو أبادنسا الله يسلم لك لا متاش عندما عليك تشوى والوجه الثاني أنه يجود السفر إليها فسكا تفرقو دمك جدنجني دا أينهن قبر برا شيني تشوى بيها لستا متن يتاش دقا ونقري يتفت كنستك نزوى ونقري دن زيارة ونقبري سيكما فسكا تبيوية تشي wasu malamai suka ce ya halasta yin haka din qalahu ta'ifatun min almutaakhirina wasu tarin malamai daga cikin malaman baya malamai na baya waɗanda basu rayu a zamanin nan farko da ake aka sani da suna zamanin nan salaf ba wato su ne suka faɗi wannan magana minhum daga cikin malaman da suka faɗi wannan magana akwai abu hamid al-ghazali akwai al-imam al-ghazali abu hamid ya faɗi wannan magana Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi kenan mai littafin abin nan littafin Ihya'u Ulumuddin al-Imam al-Ghazali ya rasu ne a farkon karni na 6 hijira da shekara 505 kamar shekara 933 kenan. Babban malami ne na ainihin fiqhun Shafi'iyya, malami ne na ainihin wato usulul fiqhi, masani ne akan ilmomin falsafa wanda su suka lalata mishi ilimin sa da tunanin shi, ya samu matsala kwarai a cikin abubuwan da Allah ya gafarta mishi. Amma babban malami ne Imamul Ghazali, littafin shi Ihya Ulumuddin yana cike da ainihin wato At-Tammat Al-Ghasu was-Samin. Dan haka malamai sun dade da bada fatawa akan cewa littafin bashi da wani amfani a cikin addinin musulunci, saboda Allah ya hana cakuɗa ƙarya da gaskiya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Babu kyau cakuɗa gaskiya da ƙarya a waje guda. To abun da Ghazali yake na wannan littafin, Allah ya gafarta mai. Malaman kasar Andalus sun taba bada fatawa a kona littafin, haka aka sa kowa ya fito da nashi. Gwamnati ta bada compensation, ta bada ainihin wato me za a ce ginin da Hausa, me compensation da Hausa ne kam, diya ko aka biya diya irin da yake mutane an rusa musu gidaje, kowa aka biya shi diyan littafin, aka tara shi himi guda, sai da aka tara su kamar girman dutse, sun yi taro malamai suka taru aka yi addu'a aka cinna musu wuta gaba daya. Amma sun riga sun yada a duniya, babu yadda aka iya. Da aka littafin Ghazali sai ka bi a hankali da shi, yana dauke da bala'o'i iri daban-daban, musamman a wajen da yake danganta hadisai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An samu babban malami al-ilamul al-imamul iraqi Zainuddin, ya mishi ainihin takhriji na hadisan, shine al-mughni an haml al-asfari fil asfari li takhriji ma fil ihya'i min al-akhbari. To wannan shine zai zama maka kamar wani remedy, wani magani da zai dinnan ga rage kaifin cutar da ke ciki idan kana karanta shi. Allah ya tsare. To al-imamul Ghazali ba Shafi'i na daga cikin malaman da suka bada fatawa akan halastin ziyarar kabari ta hanyar tashi daga wani gari zuwa wani gari musamman. Wa Abu Abul Hasan ibn Abdus al-Harrani, sai kuma Abul Hasan ibn Abdus al-Harrani, wani malamin zuhudi ne wannan mai wa'azi Bahambali ne, ya rayu a karni na 6, ya rasu hijira da shekara 559 kwatankwacin shekara, kamar kace shekara 900 kenan yau da 29 kuma kamar haka. Malami ne, akwai tarihin sa littafin Az-Zailu ala tabaqatil Hanabila, Allah ya gafarta mai. Yace haka nan kuma wa Sheikhu Abu Muhammad al-Maqdisi, da kuma Malam Abu Muhammad al-Maqdisi. To wannan alkunya da ya faɗa Abu Muhammad al-Maqdisi alkunya ce da ta shahara ga malamai guda biyu, kuma dukansu maqadisa ne. Sun mun karanta a can baya akwai Usratul Maqadisa, wani family da Allah ya musu albarka da malamai wanda suka yi kaura daga garin Jumma'il, suka zo suka kafa ainihin garin Salihiyya ko anguwar Salihiyya kasar Dimashku, suka yi ta ainihin karantarwa da horar da malamai, an yaye malamai da yawa a wannan usra. Daga cikinsu na baya-baya shine Ibn Abdul Hadi, akwai irinsu ainihin Ahmad Ibn Isa Ibn Abdullah Ibn Qudama, akwai Muhammad Ibn Abdul Wahid Diyauddin al-Maqdisi kenan, akwai Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Qudama mai littafin Sharhul Muqni'. To duk waɗannan maqadisa ne waɗanda yake ishara zuwa ganin, ko dai Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid mai littafin Al-Kamalu fi Rijal da littafin Umdatul Ahkam, wannan ya rasu hijira shekara 600 daidai, kamar shekara 838 a yau. Akwai kuma ainihin Abu Muhammad Abdullahi ibn Muhammad ibn Qudama, shine mai littafin Al-Mughni na Ibn Qudama da kuma Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad. Waɗannan dukan su maqadisa ne, kuma kowa alkunyar shi Abu Muhammad. Shi kuma wannan ya rasu bayan shekara 20 da rasuwan wancan, ma'ana hijira shekara 620 ya rasu, kamar shekara 800 kenan a yanzu da 18. Ina fata mun gane. To kaga dukan su maqadisa ne, sun yi zamani da junan su, ƴan uwan juna ne na jini, kuma kowa alkunyar sa Abu Muhammad. Da haka anan da yace Abu Muhammad al-Maqdisi, in ka karanta ta'liqin da malam ainihin wato Anasir al-Aqli a kasa, sai yake cewa mimman yu'rafu bi hadhihi al-kunya Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Sarun al-Jumma'ili al-Maqdisi Taqiyuddin Abu Muhammad الحافظ المحدث الفقيه الحنبلي. daga cikin waɗanda aka sani da wannan alkunya ta Abu Muhammad al-Maqdisi akwai Malam Abdul Ghani dan Abdul Wahid dan Ali dan Sarur al-maqdisi al-jima'iri ana mishi laqabi da taqiyuddini al-kunya sa abu muhammad babban malamin hadisi malamin fiqhu bahambali wanda aka haife shi hijira da shekara 541 ya rasu hijira da shekara 600 walahu musannafatun kathiratun minha al-umda fi al-ahkam umda da ka sani wannan da kuma al-ahkam da kuma al-kamalu fi ma'rifati ar-rijal wanda shine asalin littafin tahdhibul kamal da tahdhibu tahdhibul kamal da taqribu tahdhib asali al-kamalu din ba a buga shi ba har yanzu malal albani ma rigayi Allah ya gafarta mishi yana ce mana in an buga zai an ce zai kai mujalladi 100 to shine aka samu al-hafiz abul hajjaj al-mizzi ya rairaye shi yayi tahdhibul kamal wanda aka buga shi a cikin wajen mujalladi 60 daga shine kuma ainihin ibnu hajrin ya rairaye tahdhibu tahdhibul kamal shi kuma shine ake buga shi a cikin mujalladi 12 kuma kaman haka to wannan asalin na farkon al-kamal fi rijal wannan malami abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi shi ya rubuta shi sai kuma nabiyin su akwai wa kadhalika abdullah ibn ahmad ibn qudamah al-maqdisi thumma ad-dimashqi mufiquddin kaga wancan taqiyuddin ibn qudama wannan kuma mufiquddin ibn qudama shi ma abu muhammad ake ce mishi sahibu kitabul mughni na fiqhu hanabila mujalladi 10 to kuma tasnifat kaseera ya daltafai tayawa shi wannan marubuci ne mukthir shekara guda aka haife su da wancan da aka ambata a sama 541 amma shi ya rasu kamar da na fadi tun farko shekara ta 600 da ainihin wato shekaru 20 kwatankwacin shekara ainihin 816 kenan a yanzu insha Allah duka wannan zaka samu tarihin sa a littafin az-zailu ala tabaqatil hanabila sai a kasa mala yake cewa wakilahuma yukna bi abi muhammad kama anna kullam minhuma mashhurun inda al-hanabilati wa ghairi yace dukkanin su kowane daya al-kunyar sa abu muhammad kuma dukkanin su sun shahara a gun malaman mazhabin hanabila da ma sauran malamai na wasu mazhabobin walam ajid ma yurajjihu ayyuhumal maqsud yace ni kuma ban sami wani abu da zai bayyana mini ya karkatar da ni cewa daya daga cikin su shi ake nufi da wanda yayi wannan magana ba ma'ana malam nasirul aqal yayi iya binciken shi bai gane wane ne daga cikin waɗannan ibnu qudamata al-mufiquddin ne ko ibnu qudamata taqiyuddin ne wane ne a cikin su daga ciki ya bada fatawa akan halascin ainihin wato zuwa ziyarar kabari daga wani gari zuwa wani gari wallahu ta'ala alam ni ma dai tsakanin da Allah ban ma iya abin nan samun wato wannan magana a cikin littafan su da suke kusa da mu ba irin wannan magana kamar misali ka duba littafin mugun ibn qudama a cikin inda yake maganganu akan ziyarar makabarta da sauran su ni dai ban ga wannan magana ba haka a sauran wasu littafai da suke kusa wallahu ta'ala a'lam wa a'la sai malam ya ci gaba da cewa wa ma alimtuhu manqulan an ahadin min almutaqaddimina ibn taymiya yace wannan magana da su gazali suka faɗa ni dai ban santa daga wani malamai cikin malaman farko ba su dai malaman baya sun faɗa bina'an ala anna alhaditha lam yatanawali nahya an zalika su kuma sun gina wannan zance ne akan cewa wai hadisin bi ainihin sanya magana hani zuwa ga aikata haka ba hadisin la tushaddu rihal yake ishara kama lam yatanawali nahya an safar ila al-amkinati allati fiha walidani kamar da hadisin bai magana akan haramcin yin tafiya zuwa inda iyayenka suke wal ulama'i wal mashayikh da kaburburan malamai ko shehunnai ba wal ikhwani da kaburburan yan uwa ba wai hadisin suka ce kawai ya takaici ne akan magana akan masallatai masallaci ne ba a mushi wannan takanas takanin in ba guda uku ba amma wasu wurare daban in ji waɗannan malaman baya to ba za a saka lafazin ainihin wato la tushaddu ya hau kansu ba malam ya ci gaba da cewa aw ba'dil maqasidi min al-umur ad-dunyawiyya al-mubaha ko kuma wasu wuraren da suke wuraren duniya waɗanda suka halasta ba fa amma ma siwa zalika min al-muhdathati fa umur yace to baye kuma ga wannan abin da aka ambata a sama na haramci da bid'ancin zuwa wajen kaburbura da sauransu yace to baya ga haka akwai kuma wasu bid'o'in waɗanda ba waɗannan ba minha daga ciki as-salatu indal quburi mutlaqan na daga cikin bid'ar da mutane suke da sun je makabarta shine yin sallah a cikin kaburbura a cikin makabarta mutlaqan kai tsaye wannan bid'a ne wattikhaduha masajida da maida kaburbura su zama masallatayya kamar yadda muka ishara a ran nan cewa ƴan uwa su koma littafin tahdhirus sajid min ittikhadil quburi masajid na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi dan jin bayani dalla dalla game da ainihin wannan qadiya wa bina'ul masajidi alaiha da kuma bid'ar gina masallatai akan kabari wancan ittikhaduha masajid shine a sanya kabari a gaba ayi sallah shine ittikhaduha masajid a sanya kabari a gaba ana addu'a ana tadarru'i zuwa ga Allah a gaban kabari gina masallaci kuma gina abin da ka sani ana cewa masallaci akan kabari kamar da shi Malam Albani Nasiruddin ya bada labari cewa abin da yasa ya rubuta wannan littafi wannan al'ada ce ta yadu a garin Dimashq Sham a kasar Syria idan mutum ya gina masallaci in ya rasu sai a zo a tona cikin masallacin sai a rufe shi a ciki ko kuma idan mutum ya mutu bai da masallaci sai a yi mishi kabari a gidan shi sai a maida wurin wannan nahiyar ta zama masallaci har ya zama al'ada da masu kuɗi suna yin haka har ya zama ministry ta auqaf tana kula da wannan harkoki tana daukan ainihin wannan matsayin ɗaya daga cikin ayyukan take a cikin al'umma na tanfizin wato wasiya da waqafi da mutane suke su za su zo da kansu su auna su kawo injiniyoyi a gyara komai a saita a gina masallaci da kabari da komai a hukumance da da'awa cewa ai mai wurin yayi wasicin haka Malam Albani yayi nasiha yayi nasiha Allah ya taimake shi har ya samu wasu daga cikin manyan ma'aikatan ministries din sun fahimci addini daga baya suka hana wannan abu aka yi tabi kuma ana haƙe kaburburan da ke cikin masallatan din ka karanta muqaddimar littafin za ka ga wannan bayanin insha Allah yace faqat tawataratun nususu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahi an zalika an samu nasushi mutawatirai wadanda suka zo ta ko ina daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama akan hani game da yin sallah a makabarta da gina masallaci a makabarta da mai da makabarta wurin sallah mutaba'atan lil ahadith wa taghlid ko fi da kuma ainihin tsananta magana mai kaushi game da haka fa amma bina'ul masajidi ala al quburi dangane da mas'ala ta farko gina masallati akan kabari faqad sarraha ammatul ulama'i tawaifi bin nahyi anhu yace daukacin malaman kungiyoyi da mazhabobi sun fito karara sun ce babu kyau mutaba'ata lil ahadith suna masu bin hadisan da suka haramta wa sarraha ashabuna wa ghayruhum malaman mazhabin mu na Hanabila da wasu malaman ma inji Ibn Taymiyyah su ma sun faɗa haka karara min ashabi malik wasu waɗanda ba ƴan mazhabin namu ba kaman malikawa wa shafi'i da shafi'awa wa ghairihima da wasun su bi tahrimihi suka ce haramun ne gina masallaci akan kabari wa min al-ulama man atlaqa fihi lafza al-karahati yace daga cikin malamai akwai wanda da yazo sai ce makruhi ne fama adri yace ni ban fahimci ana bihi tahrima au tanziha makruhi da yace shin yana nufin makruhi haramun da irin yaran qur'ani da yaran larabci na da ko makruhi da irin yaran malaman fiqhu na baya dan a yaran malaman fiqhu na farko in aka ce kariha malikun kaza ko aka tambaye shafi'u kaza sai ya ce ana akrahu to a gurin su wannan haramun ne amma ba sa itlaqin shi in ba su da nassi su ce haramci sai su amfani da lafazin makruhi shi ko qur'ani ma in ya ce abu kaza makruhi ne to qarara haramun ne da qur'ani ya lissafa laifuka kaza kaza sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu a wata riwaya sayyi'atun inda rabbika makruhan kaga makruhan anan muharraman haramci wa kariha alaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ay wa harrama alaikum al-kufra inna Allah qad akraha lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa ida'atu ma ay harrama alaikum da kalarancin qur'ani da hadisi makruhi shine abinda mu yanzu muke fahimta da suna haramu to amma larabcin malaman baya to in suka ce kaza makruhi ne suna nufin kanin haramun abinda yake an haramta amma munin sa bai kai munin haramci ba dan babu ainihin wato haddi babu tsinuwa babu kaza abubuwan da za su kira da suna makruhai ke to sai malam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan malamin da yazo laki yace makruhi ne to ni ban fahimci me yake nufi da makruhi ba yana nufin makruhi haramun ko makruhi abin kyama wala raiba yace amma dai babu kokanto fil qat'i bi tahrimi akan cewa magana yanke lallai gina masallaci akan kabari haramu ne lima rawa muslimun fi sahihi an jundub ibn abdullah al-jabali qala yace saboda riwayar muslim daga jundub dan abdullah al-badali yace samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu naji manzon Allah kafin kwana biyar da rasuwarsa yana fadi yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil yace ba ruwana na barranta tsakanina da ku ba zai yiwu a ce ga wani ina kaunar shi kauna mai hana ganin laifi ba ita ce khulla ba ga wani da za a ce kaunarsa ta mamaye zuciyata ta cika zuciyata ba fa inna Allah qad ittakhadhani khalila domin Allah ya riga ya rike ni khalil kuma kamar yadda muka ji aran nan ba a samun khalil guda biyu a zuciya daya to zuciyar shi ta riga ta mamaye san Allah ya riga ya mamaye ta to ba zai yi kuma san wani da irin wannan sifar ya shiga ba kamar takhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni babban masoyi kamar yadda ya rike sayyidina Ibrahim alaihi salam babban masoyi walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan da zai yi na rike wani a matsayin masoyi irin wannan matakin kaunar a cikin al'ummata lattakhastu Abubakar khalila to da sai dai na rike Abubakar shine zai iya samun wannan matsayin ala wa inna man kana qablakum manzo Allah yace ku tsaya ku ji waɗanda suka zo gabaninku yahudi kenan da nasara kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida suna maida kaburburan annabawansu ya zama wurin ibada ala ina jan kunnanku ku tsaya ku ji fala tattakhidul qubura masajida kar ku saki ya ku musulmai ku maida kaburbura makabartu wuraren ibada inni anhaakum an zalika manzo Allah yace ni manzon Allah da Allah ya aika muku ina hana ku yin wannan aikin kar ku sake ku yi wannan hadisi kamar da malai ya fada muslim ya fitar da shi wa an aisha radiyallahu anha wa abdullahi ibn abbas qala daga aisha Allah ya kara mata yadda da kuma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi wadannan sahabbai guda biyu suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fatika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi yayin da zafin ciwo yayi zafi zazzabi ciwon ajali yayi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga daukan wata khamisa kamar kace kyalle ko hankici ko wani dan tsumma haka sai yana saka shi akan goshin sa yana jika shi da ruwa sai ya dinga rufe fuskar shi da shi fa idza tamma biha kashafaha in ya rufe fuskar shi kuma sai ya ainihin wato cire ya bude fa qala wa huwa kadhalika yana cikin yin hakan kuma sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara tsinuwa Allah ta tabbata akan yahudi da nasara kirista da yahudawa ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun maida kaburburan annabawansu sun zama masallatai yuhadhdhiru ma sana'u manzo Allah yana faɗa wannan ji sai Aisha yana jan kunne akan kada a maimaita irin abin da waɗannan suka aikata akhrajahu al-bukhari wa muslimun malan yace bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa akhraja jami'an an abi huraira su duka kuma sun ƙara fitarwa daga abu huraira ma'ana su bukhari din da muslim kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace qatalallahu alyahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahudawa waɗanda suka maida kabarin annabawansu masallatai wa fi riwayatin li muslimin la'ana Allahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahudda nasara waɗanda suka maida kaburburan annabawansu masallatai faqadnaha an ittikhadhil quburi masajida fi akhir hayati malam yace kaga kenan manzon Allah alaihi salatu wassalam ya hana maida kabari masallaci a ƙarshen rayuwarsa ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من فعل ذلك من أهل الكتاب sannan kuma kaga a cikin zancan sai kuma ya la'anci waɗanda suka aikata haka daga cikin ahlul kitabi li yuhadhdhira ummatahu an yaf'alu dhalika dan ya tsoratar da al'ummar sa daga yin haka kenan wanda ya a cikin al'ummar nan shi ma zai samu ainihin la'anta amma ka duba ga jama'a sai mutane suka zo da zalunci sai su ce ai na yahudawa ne babu kyau amma kuma su suna yin wannan musulmai suna yin wannan suna kauda kai daga la'antar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki game da masu aikata haka qalat aishatu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a rashin lafiyan da yayi wanda daga shi bai miƙe ba yace la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid walaula dhalika la ubriza qabruhu manzon Allah yace Allah ubangiji ya tsine ma yahud da nasara saboda sun mai da kabarin annabawan su wurin sallah tace da ba dan haka ba da an mai da kabarin shi karam bara inda za a dinga fuskanta da ibada ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjida yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoraci a mai da kabarin ya zama wurin ibada rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wannan warawal imamu ahmad fi musnadihi bi isnadin jayyidin ana abdullahi ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallam qala hakana al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya fidar a cikin littafin shi na al-musnad da isnadi kyakkyawa daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallam ya ce inna min shirari min ashrarin nas daga cikin mutane mafiya sharri mafiya ainihin fasikanci da tsiya man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya sune waɗanda alkiyama za ta riske su da rayuwarsu su ba wai za su mutu ne a tashe su ranar alkiyama ba a'a su za a iske su kiyama za ta iske suna cikin rayuwa ita ta gintse rayuwarsu to za su zama a wannan lokacin suna cikin ashararanci da barna da fasikanci kamar yadda wasu hadisai suka tabbatar za a wayi gari mutane suna yin zina akan titina kamar yadda awaki da tumaki suke har mai dan ragowa hankalin cikin su in yazo wuciya sai ya ce musu da kun dan koma gefe mana kun tara hanya abinda nasiha kawai da zai musu kenan cewa su bada hanya ba wai su daina ba za a wayi gari babu wanda ya san wani abu sallah ko azumi ko aikin haji mai imani shine kawai wanda yake iya tuna ya taba jin labarin akwai sallah ya taba jin labarin da can ana azumi sannan kuma ya san ana fadan la ilaha illallah wannan shine wali din cikin su barna za ta zama ita ce sa'ida to wannan shine annabi yake nufi da cewa sune ashrarun nas ba a taba ganin in iska irin su ina fata mun gane wannan da kyau Allah ya tsare mu wallazina yattakhiduna alqubura masajida da su waɗannan da kuma waɗanda ke mai da kaburbura masallatai sune mafi ɗan iskan mutane a cikin duniyar nan wannan hadisi kamar yadda malai ya faɗa al-imamu ahmad ya fitar da shi warawahu abu hatim fi sahihi al-imamu abu hatim shine ibnu hibbana kenan ya ruwaito sa a cikin as-sahih din sa a cikin ainihin wato littafin shi sahih na ibnu hibbana ingantacce ne wannan hadisi babu matsala akan shi insha Allah wa an zaid ibn thabit radiyallahu anhu to mun gane gashi ya ta kwararo mana daga ainihin sahabbai daban-daban tun daga abdullahi ne jundubu dan abdullahi al-bajali aisha ibn abbas sahabi abu huraira ibn mas'ud yanzu kuma gashi daga zaid dan thabit yace daga zaid dan thabit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzan Allah yace la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudu waɗanda suka mai da kaburburan ainihin annabawansu masallatai rawahul imamu ahmad wannan ma imamu ahmad ya fitar da shi sai dai a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna uqbatu dan abdurrahman wanda wasu malamai suke ganin wato majhuli ne masturi ba a san shi cikakken sani ba sai da ibnu hibbana ya ainihin wasaka shi a cikin littafin shi kitabu thiqat amma irin wannan yanzu tunda matanin sanannen matni yana da isnadoji tabbatattu babu wani ainihin mushkila game da shi alal aqal a dauke shi a matsayin daya daga cikin shawahid za su ƙara tabbatar da tawaturin waccan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa an ibnu abbas radiyallahu anhuma qala daga ibnu abbas ha ila yau Allah ya ƙara ma ibnu abbas yadda yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratul qubur manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ƴan gidansa ya tsina albarka ga mata waɗanda suke da al'ada ta ziyarar makabarta wal muttakhidina alaiha almasajida wasurraja da kuma waɗanda suke maida makabartu su zama masallatai su dinga koma su sanya wa makabartu fitilu a dinga kukkuna fitila ana daddaurawa akan kaburbura a hahaska su a zagaye su da fitila da makamantansu waɗannan hadisai wannan riwaya mala yace rawahu ahmadu wa abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i al-imamu ahmad da abu dauda da tirmidhi da nasa'i suka ruwaito wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa bi majmu'i turki mala yace wa fil babi ahadithu wa atharu kathiratun laysa hadha mawdi'u istiqsa'iha wannan magana game da hadisan da ke nan haramcin yin masallaci a kabari to akwai hadisai da maganganu da yawa daga sahabbai daban-daban da malaman farko daban-daban yace ba nan ne wurin da za a tsaya a ce sai an yi istiqsa'i sai an kawo su gaba ɗayan su ba amma yayi wannan aikin ko kwatankwacin sa a littafin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 27 da Ibn Taymiyyah hujja ta ishe shi da ma in yana magana in ya dinga kawo hujja sai kaga ji da ji zai iya kawo maka ayoyin Alkur'ani kusan shafi biyu da rabi aya ce kawai yake daukowa daga can daga can daga can dai tabbatar maka da abu daya wani abun ma sai baka taba ma mafarki akwai hujjar shi a cikin Allah ya mishi wannan baiwar shi sai aka ce a ƙarshen rayuwarsa ya dinga nadamar ina ma da a ce yayi tafsirin Qur'ani complete ya dinga wannan nadamar lokaci ya riga kuma ya kure ya karanta da tafsirin a aikace a masallacin Dimashq Sham yayi wajen shekara 20 duk juma'a yana majalisin tafsiri bayan sallar juma'a masallacin amma bai samu ya rubuta tafsiri haka yadda malamai suka saba yi kamar da Ibn Kathir ne ba sai dai a cikin tafin shi zaka samu tafsiri da maganganu akan ayoyi a wurare daban-daban to ya ta tunanin ina ma da a ce yayi kuma har yanzu duniyar musulunci tana da wannan kishirwa ina ma a ce an samu tafsiri a ce tafsir Ibn Taymiyyah da ya warka akan abubuwa da dama a wuri guda waɗanda zaka iya samun su ne a mutafarriqat a cikin littafin shi masu dimbin albarka Allah ya gafarta mishi Allah ya ƙara mishi ainihin ladan aikin sa da kan kana son ganin bayanai akan wannan sai ka koma littafin Majmu'ul Fatawa zaka ga inda ya istiqsa'i ya ta kawo su ainihin wajen shafi 25 yace yana wannan magana akan ainihin hadisan da suke nuna haramcin yin masallatai da yin ainihin ibada a cikin kaburbura fa hadhihi al-masajidul mabniyatu ala quburil anbiya'i was-salihin yace to waɗannan masallatai da kake gani waɗanda aka gina su akan kaburburan annabawa da kaburburan salihan bayi wal muluki da kaburburan sarakuna wa ghairihim da wasu mutanen ma waɗanda watakila ba annabawa bane ba salihai bane ba sarakuna bane hala attajirai ne hala alrammomi ne hala ma wasu ma ƴan kwalla ne da makamantansu yata'ayyanu izalatuha wajibi ne a kawar da waɗannan masallatan bi hadamin a ruguje su aw bi ghairi ko kuma a musu wani abun daban wannan shine daga cikin aikin sarakuna na musulunci a inda suke wajibi ne sarki na musulunci yayin wannan aikin sarakunan Ali Saud Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi sun yi wannan aiki a kasar Hijaz kusan gaba ɗayan ta yanda din da kayawata a kasar Makka da Madina da Taifa da Dammam da Qasim da makamantansu kasar Saudi Arabia ta yanzu ba za ka tarar da wata kubba wani hubbari ba da kuwa a kasar Madina a Baqi'a akwai a makabartar shuhada Uhudu akwai a makabartar da take wajen garin Makka wajen harami a Hajunu akwai duk inda ka zagaya a Jidda a ina ne ko yace nan kabarin na Hawwa'u ne nan kabarin wance ne nan kabarin wane ne wasu na gaskiya ne wasu na ƙarya ne wasu kaza ne duk an yi kibab ana zuwa ana ziyara an samu wasu ƴan damfara suna tsuguna a wajen suna san kuɗin mutane suna musu alƙawuran ƙarya da wufi suna ba su labarin wancan mata zo shekara 30 da in aure bata haihu ba tana zuwa nan ta yi addu'a tana komawa ta bata wata za su ta ba su irin wannan labarin suna ƙara haukata jahilai da kuma gwamnatin musulunci Ali Saud suka rugurguje duk wannan wurare na ainihin maguzanci wannan aikin alkhairi ne Allah ya saka musu alkhairi a lokacin waɗannan tsinannin da yake cewa UNESCO wai hukumar kiyaye menene al'adu da kimiyya da wane ne United Nations organizational wai sunansu cultural educational and wane ne organization UNESCO dai wannan hay'atul umm mutahida lil adab wai suka dinga kuka suna ihu cewa an bata heritage historical heritage an bata ma'asir tarihiya suka dinga Allah wadarai ba a kula su ba dan su jahilai ne kafirai ne ba su san mutuncin addinin Allah ba to amma kasashen Larabawa waɗanda ba su samu ire-iren wannan gwamnatocin ba na san an yi wannan a ƙasar Saudi Arabia akwai wani lokaci da aka yi a ƙasar Qatar akwai wani sarki da aka yi basalafi a ƙasar Qatar wanda ya yi waɗannan ayyuka ya yi aiki sosai shi ma wajen ɓata irin wannan wurare da kuma ta haƙiƙin littafin musulunci a ƙasar Kuwait haka amma in ka je Misra in ka je ainihin Tunisia in ka je ƙasar Sham in ka je ƙasar ainihin Iraki kan dama hadis bila harajin za ka ga irin wannan wuraren ka je Misra akwai na Husaini akwai na Zainab akwai na Sayyida Nafisa akwai na Imam Shafi'i in ka je ƙasar Tunisia akwai na Imam Al-Maziri Mirzafin Al-Mu'allim Bisharin Sahih Muslim malamin Qadi Iyad akwai na Al-Qadi Iyad in ka je ƙasar Sham akwai na su Khalid ibn al-Walid akwai a Halab akwai Adam abin nan Tadmur akwai a cikin Dimashku da sauransu wasu su yanzu Allah lata su saboda wannan rigingimin da ake ta yi a ƙasar Misra Syria da makamantansu duk waɗannan kafirci don ka zo nan gida Najeriya akwai su musamman a ƙasar Sokoto a ƙasar Sokoto akwai a ƙasar Kebbi akwai a ƙasashen musulmi da suke kewaye da mu akwai wurare da dama na kaburbura in ka je wasu garuruwa kamar nan cikin garin Zaria cikin garin Sokoto gidajen malamai da suka rayu da can baya da ƙasar Adamawa an yi kaburburan malaman a cikin gidajensu kuma ana zuwa duk ana irin wannan maguzancin shine Ibn Taymiyyah yake cewa ya ta'ayyanu izalatuha wajibi ne a kawar da su a musu izala bi hadamin aw bi ghairihi ko dai a ruguza su ko ta wata hanya daban su waye za su yi wannan hukumomi kada wani ya ji wannan karatun ya ce to shikenan sai ka tara wasu matasa kawai ku fara kabbara ku je ku fara ruguza wani waje a wannan aikin shugaba ne idan ka mutu baka yi ba kai ba shugaba ne Allah bai tambaye ka ba a matsayin ka na malami da ka san wannan karatun ka faɗa musu su ne za a tambaya a kiyama me yasa ba su yi ba ruwanka inda matasan mu suke samun kuskure kenan wajen fahimtar karatukan Ibn Taymiyyah har suke ja mishi bakin jinin a ce shi ne ya assasa ire-iren waɗannan 'yan ISIS da 'yan kaza-kaza shi da ya wannan karantarwa me ya hana ya tashi ya irin faɗan da suka yi yana da ƙarfi da magoya baya da taurin ran da zai irin wannan aikin amma bai yi ba ashe ya nuna cewa ba haka bane fassara karatun ba fassara karatun ba shine kowa da ya ji kawai ya ji cajin karatun ya tashi ya dau doka a hannun shi ba tunda shi Ibn Taymiyyah da ya rubuta waɗannan maganganun bai yi haka ba za ka ga ɗari ka har suna murna wai ai a wata ƙasa ne ina jin ko Turkiya ne ko ina ne ko Misra wai an haramta shiga da tafi Ibn Taymiyyah da haka wannan Ibn Taymiyyah ba mutumin kirki bane wannan ai zancen banza ne Ibn Taymiyyah tun yana raye an mishi irin wannan kuma haka bai hana tafin yaduwa ba tun yana raye an yi mishi irin wannan bayan shudewarsa da shekaru da dama an mishi irin haka idan kuma duk inda aka haramta jin maganar wani dalili ne akan wanin ba na kwarai bane to wannan magana ta da faɗi da yawa dan manzo Allah ma an taba mishi haka a ƙasar Makka an taba mishi irin wannan sanction din a ce ba a yadda kowa ya saurare shi ba ba a yadda kowa ya gana da shi ba ba a yadda kaza ba ba a yadda kaza ba mujarradin kawai an ce ba a yadda abin da kake ba shikenan sai da mahujja cewa abin da kake ba daidai bane sai an bincika menene a ciki tukunna wato Ibn Taymiyyah ya kasance wa yan bidayen da ka san kaikayi ne irin wannan da ake irin abin jikin firic din nan me ake ce mishi karara ka san karara ya taba ka kashi ga uku da muna yara a primary akwai azzalumai da suke zuwa prefect sai su shafa ma karara ka dinga burgima a ƙasa ke ko wanka ka je kai ba za ka ji ka warke ba sai ka yi kwanaki kana jin kaikayi to haka ya zame musu ya riga ya taba jikin su don haka da sun ji sunan Ibn Taymiyyah sai ka ga dan dariƙa kawai kamar zai kikkici kamar an buga mishi bom saboda ya riga ya gama cikuikuye dukkanin hujjojinsu ya yi kacakata da su wannan abin shi suke bakin ciki. Allah ya tsare mu. A takeice jama'a, wajibi ne ga duk wanda ya samu hukunci a hannunsa ya yi wannan aikin. Hadha mimma la a'lamu khilafihi khilafan bainal ulama'i al-ma'rufina. Yace wannan aikin wajabcin kawar da ire-iren waɗannan wurare, ni ban san wani daga cikin malamai sanannu a musulunci waɗanda ainihin wato aka san su a matsayin malaman kwarai, ban san wani da ya saba wannan fatawa ba. Wa tukrahu salatu fiha min ghairi khilafin a'lamu. Sannan kuma an kyamatar da yin sallah a cikin inda kabari yake, nan ma babu sabani game da haka. Wala tasihu indana fi zahiril mazhabi. Sannan mu a wurinmu a mazhabinmu na Hanabila, idan mutum ya yi sallar a masallacin da ke da kabari, shin sallar ta yi, sallar ba ta yi ba, ana bin shi wannan sallar, zimmarsa ba ta barrantu ba a mazhabin Hanabila. Haka ya ainihin wato Ibn Qudamata Al-Maqdisi ya bayyana a cikin littafin shi ainihin wato Al-Mughni da ainihin littafin Sharhul Kabir, shi ma na fiqhun Hanabila ne, littafin Sharhul Kabir na Al-Imam Rafi'i ya bayyana haka cewa Hanabila suka ce wanda ya yi sallah a masallacin da akwai kabari rufa a cikin masallacin, to wannan sallar ba ta yi ba. Malai ya ci gaba da cewa li'ajalin nahyi wal la'anil warid fi zalika. Malaman mu suka ce sallar ba ta yi ba saboda hani ya zo akan haka, kuma la'anta ta zo akan haka, wa li ahaditha ukhar, da kuma sauran hadisai waɗanda suke bayani akan haka. Wa laysa fi hadhihi almas'alati khilafun, babu sabani game da wannan, li kaunil madfuni fiha wahidan, dan wai kawai kasancewar wanda aka rufe a makabartan mutum ɗaya ne. Wa inna mukhtalafa ashabuna fil maqbarati al mujarrada an masjid, yace malaman mu sun yi sabani ne game da makabartar da take ainihin tana tsiraice daga masallaci. Hal hadduha thalathatu aqburin, shin ana kiranta da suna makabarta ne idan ta kai kabari guda uku? Aw yunha anis salati inda al qabr al fadhi, koko ana hana sallah a gun kabari kwaya daya? Wa in lam yakun indahu qabrun akhar, koda ko babu wani kabari daban? Ala wajhaini, magana bi malan zikiyu ne suka zo wajen ta'arifin me ake nufi da makabarta. Zai kara mana bayani akai, amma kafin ya kara mana bayani shine wasu suna ganin ba a kiran wuri da suna makabarta sai an rufa akalla kabari uku, domin jam'i yana farawa ne daga uku, rahadu yana farawa ne daga uku. To da haka din da zaki hada suna jama'a ko gari ko taron mutane, to sai sun kai uku, suna raye ne ko suna mace? Mun gane wajihin, sai sun kai uku, suna raye ne ko suna mace? Kamar yadda misali yanzu nan Zaria garin mutane ne, kuma mun wuce uku ko? To haka makabartar Dambo ita ma garin mutane ne, amma matattu nan kuma garin mutane rayayyu. To ya fara zama gari ne daga sanda suka kai mutum uku, karkashin haka aka samu inda wani mutum ke zaune shi kadai, zaka ji gari da yawa ana cewa gidan mutum daya ko misali, amma ai a zahiri shi ma ba shi daya bane. Tayyu akwai matan aure da ƴaƴa da jikoki, wani ma da almajirai da sauransu, to shi ma gari ne a musulunci. Wannan gida kwaya ɗayan gari ne, amma mutum kwaya ɗaya gel, to wannan ba gari bane. To sai suka ce wannan hukuncin har ga mamata, har ga mamata, sai sun kai uku, sannan za a kira wurin da suna makabarta. To wasu sai suke cewa to yanzu kabari kwaya ɗaya a cikin masallaci, gawa ɗaya a cikin wani masallaci, shin yanzu wannan ya maida wannan masallacin ya zama makabarta? Koko makabarta ce amma da amin, koko masallaci ne amma a cikin shi akwai kabari? Mun gane bambancin? Ko dai a ce yanzu makabarta ce ta zama hukuncin ta hukuncin makabarta saboda kabari uku, ginin da aka yi aka ce masallaci a istilahance bai zama masallaci ba saboda an kai kabari uku, ko kuwa masallaci ne amma da kabari kwaya daya? Kamar da misali masallaci ne gashi ana sallar jami'i, dole a samu limam da mamuwa akalla kwaya daya, ko kuma a masallaci idan mutum ɗaya ya sallah shi kadai kaga bai samu hukuncin jami'i ba, wannan sallar ba sunanta jami'i ba ko? To haka suka ce wannan masallacin yanzu bai juya ya zama makabarta ba sai an samu kabari uku. Akwai malaman da suke ganin wannan zancen akwai wanda suke ganin wancan wannan kawai duk wasu iskaliyat ne na malan fiqh matukar aka samu kabari a cikin masallaci shikenan ya tashi daga masallaci dike nan mana haka da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin Aisha a ijma'in sahabbai wannan wurin ya tashi daga gida da aka Aisha ta dena kwana a ɗakin ta dena amfani da shi a matsayin ɗakin ta ba ta zama a ciki ba ta bacci ba ta sallah ba ta cin abinci da sauran abubuwan da aka san mutane na ya ɗakunan su ta kwashe duka kayan ɗakin ta da komai kaga ta yi evacuating kanta ko saboda yanzu ya zama makabarta kuma wannan ya halasta aka sake rufa na biyu aka sake rufa na uku har aka yi attempting ma rufa na hudu shine wane Hassan dan Aliyu ba dan samu rikicin siyasa ya shiga tsakani ba ina nan ayata fata a cikin tarihi cewa Hassan dan Aliyu an yi nufin a rufe shi a wannan makabar a wannan ɗakin na Aisha amma wasu daga cikin marawina yan banu umayya suka ce wallahi ba a yi sa ba saboda ai Usmana ya fi shi ya mutu ba a rufe shi annan ba aka kai shi baki aka rufe shi da aka babu wanda za a ƙara rufewa wajen nan kuma daman shi ya bada wasiki cewa idan an yi rigima a haƙura a kai shi makabartar musulmai shikenan ko aka dauke shi aka kai shi makabartar musulmai a shahidi shine yanzu wannan wurin ɗakin Aisha din nan makabarta ce ina fata mun gane wannan makabarta ce tun ran da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makabarta ce to sai kuma wata magana da zai ƙara yi anan yace thumma yataghalladun nahay sa'annan hanin zai ƙara tsanani in kanatil buqa maghsuba in ya zama inda aka gina masallacin a cikin makabartar wuri ne da aka yi kwace ba sai ya kai ba ga sabu ne yana zama haka mislu ma buniya ala ba'dil ulama'i aw salihin irin abinda aka gina akan kabarin wasu malamai da wasu bayin Allah aw ghairi ko wasu mutanen daban mimman kana madfunan fi maqbaratin musabbala wanda aka rufe su a makabarta musabbala ita ce kamar ka ce designated graveyard su suke ce ma makabarta musabbala wato inda aka riga aka ware aka shata aka sa iyaka ko aka katange aka ce nan makabartar gari kaza ne to wannan wurin duka filin yanzu ya zama wato hadazi ga dukkan musulmai duk wanda ya zo ya gina masallaci a cikin wurin akan kabarin wani ko yi wani daki akan kabarin wani to kamar ɗaya yake da wanda ya ci iyaka mun gane ya ci iyaka ne a cikin gidajen musulmai su gaba daya saboda an riga an ware an haƙura da nan to anan ma ko ta magana shin iya inda akwai kabari shine makabarta ko ko duk inda aka riga aka ware aka sallama zai dauki hukuncin makabarta magana mafi inganci duka inda aka ware aka sallama zai dauki hukuncin makabarta game da sallah amma ba zai dauki hukuncin makabarta ba game da takawa da takalmi saboda a wurin takawa da takalmi hadisin ya ce ne tsakankanin kaburbura bai ce a cikin makabarta ba da haka yanzu ka dauka anan Zaria makabartar mu ta Dambo ai kaga akwai kusan kashi fiye da rabin ta har yanzu babu mutane a kunce ko kace fiye da ma kashi 3 bisa 4 to duk wannan wurin da ke bangaren yamma din nan duka makabarta ne shi ma bai halatta ya sallah wajen ba amma zaka yi taka nan wurin takalmi me yasa bai halatta ai sallah ba saboda an riga an designing din shi an yanke an ce nan makabarta ne da ijma'in al'ummar Zaria bai halatta a siyar ma wani ya yi gida ba bai halatta kuma wani ya je ya yi gida akai ba bai halatta ba in har za a yi haka to dole sai da iwat shine sai in shugabannin al'ummar Zaria sarakuna da malamai da sauran al'umma sun yadda cewa to yanzu wata bukata ta maslahar rayuwar mu ta tirsasa za a canza nan za a matsa da shi gaba ko za a canza wuri saboda misali ruwa na lalata kaburburan musulmai a wajen ko ana satan gabobin su yayi nesa da gari misali ko gari ya iso shi kuma dai dalili da za a zai zama karabe a shara bil ma'ruf to sai ai evacuating gawawakin sannan ya halasta ai wasu abubuwa na daban a wajen ko hanya ta fita kai ko makamancin haka duk wannan malamai sun tattauna akan kanta littafi alal aqal littafin ainihin wato Ibnu Qudamah al-Maqdisi da littafin Majmu' Sharhul Muhadhab na al-Imamu An-Nawawi duk sun tattauna akan wannan zamu ji kuma su maganganu akan haka insha Allah yace fa buniya ala qabrihi masjidin sai ka zo wani mutum daga cikin musulmai malamai yana kwance a makabarta ta duka gari ba makabarta wadda aka ware aka yi mishi shi kadai ko su biyu ba sai ka zo ka gina masallaci akai au madarasa ko ka gina makaranta au riba ko ka gina wurin ciskadi inda za a zo a tattaru ana karantarwa ko ana tilawa ko ana musaffa au mashhadun ko ka yi hubbari wurin da za a je ana kallo ana kewayawa ko ana wani kafirci waje ala fihi matahara wani ma har yaje yayi bayi a gefe da wurin alula aje ayi bayi saboda in mutun yazo Allah shi ta kare ga inda zai canza alular shi ko ya jaddada ko makamancin shi duk suna yin wannan fa ayi water system irin na yanzu na zamani da wurin wanka da wurin alula da makamantan su wanda dai ya taba tafiya wasu kasashe zai iya ganin wannan musamman Misr da makamantan su ko Iraki kaje zaka ga ya zama wuri mai zaman kanshi ya zama gari ko ya zama wani abin nan majmu'a na gine-gine wanda suke an tsara su inda zaka samu komai akwai abubuwa wurin sai da abinci akwai wurin kwana akwai wurin kaza yanzu ko nan Sokoto kaje zaka ga haka da kaje kofar abin shi gidan shehu din da yake cewa tunda an ce nan makarantar shi da gidan shi zaka tara ana agun ga masu sai da gyada ga masu sai da dan wake ga masu neman sadaka ga masu bara ga sunan ga masu ƙarya duk ga sunan ajijiri duk wani taba baya ya taba ganin wannan duk abin da kake nema wurin zaka samu har da wasu suna sai da wasu ya duka haka farare riguna da sauransu da gwanjo da ihrami da wane ne ƙarya duk ga tunan iri-iri da kafirci to haka ake duk inda aka yi wannan mashhadin wasu sun samu hanyar sana'a to irin waɗannan abubuwan idan aka je aka yi shi na hanin ya ƙaru zaluncin ya ƙaru aw lam yuj'al ko kuma ma ba a yi wurin alulab ba fa inna hadha mustamilun ala anwa'in min al muharramat wanda duk yaje makabarta al'ummar musulmai yaje ya gina masallaci ko daki akan kabarin wani daga cikin kaburbura ko wasu daga cikin kaburbura to ya aikata munanan abubuwa haramci kala daban-daban ahaduha na farkon su anna al maqbarata al musabbala la yajuzu al intifa'u biha fi ghayri al dafn cewa makabarta wadda aka riga aka ware wa musulmai bai halasta wani yayi wani abu da ita ba sai rufa gawa bai halasta kaje ka noma wani bangaren ta ba bai halasta kaje ka yi sto ka dinga aje kayan ka ba bai halasta kaje kai gini akai ba bai halasta aje a baza buhuna ai bugun dawa akai ba bai halasta ai wani amfani da ita ba sai kabari in fact malami ma suka ce bai halasta kaje ka tona kabari da sunan ka tona naka ba duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka haramta shine hajazi bukin din wuri a masallaci ko a majalisa ai an hana kaje ka kama wuri a masallaci ko ka aika a kama maka wuri duk an hana to haka wanda yaje ya tona kabari kafin ya mutu to ya kama waje ne ba kyau shedan ya dinga riyawa mutane irin wannan bid'a akwai wanda ma aka samu waya sai ya tona kabarin kullun da safe sai je sai ya kwanta a cikin yadda gawa ke kwantawa yayi kamar awa biyu awa uku yana tana lahira da haka yake tana lahira je kanta Qur'ani mana ga yake da shi kafi annabi tana lahira ne ko kafi sahabbai shedan ne yake riyawa mutane hanyoyin bata iri daban-daban an samu wanda suka dinga wannan har yanzu akwai masu yi sai mutun ya ga wai hakan da yake wai wani tanaji ne yake wa lahira a'a wannan awa biyu da zaka yi ka yi ta a gidanka cikin gari kana karatun Qur'ani yafi maka alheri ko kana tasbihi kana kuka kana tana lahira wannan kwanciya ba za ta yi maka wani amfani ba to irin wannan shi babu kyau min ghairi ta'awidin bil ittifaq bai halatta a yi wani amfani da makabarta ba in ba rufa gawa ba bai halatta ba in ma har za a yi to sai dai inda iwab shine a yankan maka kai kuma ka biya kuɗin a cire nan daga makabarta ko kuma kamar yadda muka kwatance yanzu misali a ce gonarka na kusa da makabarta kana so ka yi amfani da filin makabarta za ka yi bugun dawa ko za ka yi casar gyada ko abin nan ɗin shinkafa to sai dai ka kira kwamitin makabartan su baka hayan wajen ka ba da iwab ko kuma an suka yassare ma suka ce to kai kyauta amma hakanan kawai kaje ka kama yi bai halasta ba fa bina'ul masjid aw al madrasa aw al ribat fiha ka dafnil mayyit fil masjid da haka gina masallaci ko makaranta ko ainihin wato wurin karatu ko wurin taruwa don yin wata ibada duka hukuncin su daya da gina ainihin wato masallaci akan kabari ko birnin mamaci a cikin masallaci aw ka bina'il khanat kuma daya yake da gina al khanat shine kamar hotel wuraren kwana masaukin baki wa nahwi hafil maqbara a gina a cikin makabarta irin yadda aka yi a Sokoto din kaje akwai wurin da zaka iya kwana akwai inda za a iya baka matsayin haya ka kwana duk babu kyau kuma abin da zai baka mamaki fa jama'a wannan wurin na Sokoto ba kaburburan wasu ma ba san na su waye ba fa in kaje suna maka bayani za su ga maka da kansu cewa wannan kabar ma ba san ko na waye ba akwai kabarin ma da is symbolic sun da kansu za su faɗa maka cewa wannan kabarin babu kowa a ciki amma an aje shi ne a matsayin nawani daga cikin jikokin shehu wanda ba a san inda kabarin shi yake ba kaga an kama hanya irin na yan shi'a kenan su da kansu suna faɗan wannan jama'a mafi yawan ba ai mun taba ba wurin nan zaka in ka saurare su suka maka bayani da zaka ji wannan abun a bakin a bakunan su waɗannan dawufan da suke wannan bayanin a wajen asani ihtimalu ghalib zalika ala nabshi quburil muslimina gini da za a yi na masallaci ko makamancin shi a makabarta wannan zai jawo tone kabarin musulmai wa ikhraj izami mautahum zai jawo kuma fitar da kasusuwan matattun musulmai kama qad ulima zalika fi kathirin min hadhihi almawadi kama yadda kowa ya sani akan mafi yawan wuraren da aka yi tonan in ka zo garin tonan fandisho da za a yi da kasa da za a juya to za a ci mutuncin wasu daga cikin gawawakin da suke kwance a kaburburan wannan kuma shi ma ba yi da kyau asalisu abu na uku na haramci annahu qad rawa muslimun fi sahihi an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yubna alal quburi al-imam muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda shi da babansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi gini akan kabari gini anan ayi kabari a kewaye shi da block da kuma annabi ya hana tajsis shine a mushi siminti a mai plaster manzo Allah ya hana wannan manzo Allah ya hana kuma a debo ta kasa daban kaman marmara ko duwatsu a sanya akan kabarin dan waya hana shi zurdewa wata kasa outside asalin kasar shi shi ma yana daukar hukuncin tajsis dabe dabe da ake mai duka wannan babu kyau haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zama akan kabari a cikin wannan hadisin da ya hana gini zama akai da kuma yi mishi dabe ko shafe sawun shafan nan da siminti za a yi shi ko da kasa ko da makuba ko da ainihin wato plaster ko da farin siminti na POP ko da tiles ko da duwatsu ko da marbles ko da tarazu ko da me manzo Allah ya hana amma ba ga mutane yanzu har kankara ake zin kwabawa aje a gina a yi shi kamar dakali wannan irin na kirista ne jama'a ba irin na musulmi bane Allah ya tsare mu malai ya ci gaba da cewa Ar-rabi'u anna bina' al-matahiri allati hiya mahallun najasati gina wurin wanka bayi dauratul miyah ko wurin tsarki ko toilet wurin kashi a cikin wanda wuri ne mahallun najasati wurin najasa ne baina maqabiril muslimina a gina irin wannan a cikin makabarta min aqbahi ma tajama tujawaru bihil qubur na daga cikin abu mafi muni da za a yi kusa da kabari la siyama idza kana mahall taharati qabr rajulin muslimin musamman ma a ce wurin da za a dinga yin fitsari da tsarki da alola da wanka kusa da kabarin wani musulmi ne wannan cin mutuncin shi ne al khamis abu nabiyar ittikhad al qubur masajidu masajida wa qad taqaddama ba'd al nusus al muharrama li zalika an mai da kabari ya zama masallaci kenan kuma an yi bayani anan kusa game da ire-iren wannan haramcin haka a cikin hadisi as-sadisu abu na shida al-israju ala al-quburi sanya fitila a makabarta wannan zai tsasa a sanya fitila a makabarta wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man yaf'alu dhalika manzo Allah ya la'anci wanda ya aikata haka as-sabi'u na bakwai mushabahatu ahli al-kitabi fi kathirin min al-aqwali wal af'ali was sunan wannan zai sa kai kama da ainihin kirista da yahudu a mafi yawan maganganunka da ayyukanka da al'adu bi hadha sababi saboda wannan kama huwal waqi'u kamar yadda ake gani a aikace kirista sune suka mai da makabarta za a kawata ta a yi tituna a tsakankanin kabari a plaste shi a sanya fitilu har da janareto ma ana kunna fitila cikin dare
a ainihin mai da shi wurin ziyara, wurin yin bukukuwa, wurin tunawa, wurin aje fulawa, wurin da za a dinga zuwa duk shekara, ana yin abubuwan da basu dace ba. Duk wannan kafirai ke yin shi, ba musulmai ba, ila ghairi zalika min alwujuhi, da dai wasu fuskokin da suke nuna haramci banda waɗannan. Malam yace wa qad kanat albaniya albunya amin allati ala qabri is ibrahim alkhalil sallallahu alaihi wasallam masduda la yadkhulu ilaiha ila hudud almi'ah arrabi'ah. Yace kabarin ibrahimul khalil wanda aka zo aka maida shi wurin ziyara da wurin bid'a, da ya kasance ginin da ke kabarin masduda, gini ne wanda yake kurman gini babu kofa, yana ishara ne ga wani kabari wanda yake kasar Falastino a yanzu, a garin Al-Khalil, wanda garin Al-Khalil yanzu yana ma cikin inda Yahudawa suka kwace wa talakawa da musulmai da ainihin mutanen kasar Falastino, sun kwace shi, yana hannun Yahudawa ne, gari ne a ainihin da kafita kasar daga birnin birnin Jerusalem, birnin din kenan mai sunan shi Baitul Maqdis, babu nisa a ainihin arewacin Baitul Maqdis, ana cewa garin Al-Khalil, an same sunan shi Ibrahimul Khalil ne. To ana cewa wai kabarin Ibrahimul Khalil da kabarin Yaquba da ainihin wato Isma'ila da kaburburan wasu annabawa, Nuhu da ƴaƴan shi su samu da su, wane ne wai wannan ita ce makabartarsu? Wuri ne sananne a tarihi, an katange shi duka, babu inda ake shiga. Zamanin sarkin halifan Abbasiya Mahdi, Abdullahi al-Mahdi, shi ne fara yin wannan bid'a, shi yasa aka je aka yi kabin, aka shata kofa, aka dinga samun wurin da za a shiga ciki, da ba a shiga ciki. Kafin musulmai su ci kasar Sham da yaki a zamanin Sayyidina Umar, kiristocin da ke kasa da yahudi suna zuwa suna ibada a wurin, da musulmai suka zo suka hana duk wannan fasikancin da magudanci, ya zama kawai makabarta ce gama gari. An gada a tarihi cewa ana rade radin wai kabarin Khalil, duk da yake malamai kamar shi kan shi Ibn Taymiyyah kaga anan ya faɗa kamar ya yadda, a wasu wuraren kamar a cikin littafin Ibtalul Hiyal da cikin littafin Majmu'ul Fatawa, anan kuma ya ƙara magana da cewa in sahha, in ya tabbata hadhal makan, in sahha annahu qabrul khalil, in ya tabbata. Bin Baz al-Allamatul Jazira, Allah ya gafarta mishi, an mai fatawa akan wannan magana, shi ya bada tabbacin cewa lallai kabarin Ibrahimul Khalil. Haka kuma wasu malamai da suka yi tarihi a baya, malaman tarihi duka sun gaji wannan magana cewa kabarin Ibrahimul Khalil ne a wannan wuri da ake cewa Al-Khalil a kasar Falastino, wallahu ta'ala ala. Ala ayyi halin, yana so ne ba mu bayani akan cewa shi ma wannan kabarin fa daga baya ne, a cikin shekara ta 400 ta hijira, karni na 4 na hijira, a lokacin ne fa aka zo aka fasa wurin. Yace da ya kasance masdudatan, a rufe yake, la yadkhulu ilaiha, ba a shiga, ila hududul mi'ati rabi'a, har zuwa kusa da shekara ta 400. Faqila, aka ce inna ba'dan niswa almuttasilati bil khulafa, wasu daga cikin mata wanda suke da alaka da sarakuna, ra'at fi zalika manaman, sai wani mafarki, fa naqabat li zalika, sai fa nuqibat li zalika, shine aka akai kabin din kofa, aka sara dutse ne, katanga ce ta dutse, ana ce mashi as-sur sulaimani, haka ake cewa katanga, dogon katanga ne. Ko yanzu in ka je kai browsing zaka ga hotunan wurin a internet, in ka sa kawai qabrul khalil ko qabr ibrahim al-khalil ko makamancin haka, zaka ga katanga yadda take, dogo katanga ce ta dutse. To aka je aka sassake aka sa kofa, ya zama za a iya shiga inda kaburburan suke, kuma kaburburan an ce suna da yawa a ciki, da haka babu yadda za a tantancewa, ko da Ibrahimu na kwance a wurin, babu wanda zai tantance wannan shine kabarin Ibrahimu. Wasu ma suna cewa da kabarin Annabi Yusuf alaihi salam, an dauko Rufat din shi ragowar sa, kamar yadda ya tabbata a hadisi daga kasar ainihin wato Misra, ko lokacin da Bani Isra'ila za su yi hijira za su dawo Falastino, an taho da ragowar, to wai annan aka fara rufe shi a Nablus, daga Nablus kuma aka sake ɗiban ragowar aka kai shi wannan wurin aka rufe. Duk waɗannan dai asatiru ne, ma'ana legend stories ne, ko da ma sun tabbata to ba dalili bane aka dinga yin ibada a wajen. Wallahu ta'ala a'lam. Malai ya ci gaba da cewa wa qila an ce innan nasara lam mastawlaw ala hadhihi an-nawahi naqabu dhalika. Kirista ne lokacin da suka ci wannan wuraren da yaki kafin Salahuddin al-Ayyubi ya dawo ya kwato waɗannan wuraren daga hannunsu, to su ne suka mai da wurin aka kabin din shi aka mai da shi kofa ana shiga. Thumma turika dhalika masjidan, sannan aka mai da shi zama masallaci. Ba'dal futuhil mutaakhira, bayan budewa da musulmai suka yi na daga baya su Salahuddin al-Ayyubi kenan. Wa kana ahlul fadli min shuyukhina, Ibn Taymiyya yace malamanmu masu falala, malamanmu malaman kwarai, la yusalluna fi majmu'i tilkal baniya buniya, ba sa yin sallah a wannan wurin. Akwai masallaci a wurin, amma malaman da muka karatu a gunsu Musa ibn Taymiyya, malaman wannan garin ba sa yin sallah a wajen. Wa yanhauna ashabahum an salati fiha, suna hana daliban su yin sallah a wurin, suna hana su yin sallah a wurin. Ittiba'an li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato dan bin umarnin manzon Allah. Wattiqa'an lima'asiyati, dan kuma jin tsoron saba manzon Allah kama ta kaddama, kamar yadda bayani ya gabata. Wa kadhalika iqadul masabih fi hadhihi almashahid mutlaqan, hakanan kunna fitullu a irin waɗannan wurare kai tsaye bi halarta ba. La yajuzu bila khilafin a'lamu, Ibn Taymiyya yace ni ban san wani sabani akan rashin halarcin shi ba. Lin nahyil walidi, saboda hanin da yazo akan haka. Wala yajuzu alwafa'u bima yunzaru laha min duhunin wa ghairihi, sannan bai halasta a cika wani ba kance da wani yayi cewa in ya rasu a dauki dukiyarsa a sai mai fetir misali ko kalanzir wanda za a dinga zubawa a jannareto ana hura ana kunna wutar makabarta ba, ko mun gane, ko yace a dinga siyan kendira da kudin shi ana zuwa ana hura fitila makabarta, bai halasta a cika wannan nazarin ba, dan nazari ne na ainihin ma'asiya. Bal mujibuhu mujibu nasril ma'asiya, hukuncin shi hukuncin duk wani bakance na ainihin saban Allah. Wa min zalika, daga cikin abin da ya haramta, as-salatu indaha, yin sallah a kabarin. Wa illam yubna hunaka masjid, koda ko ba a gina masallaci a wajen ba, kamar idan ka je makabartar Dambo misali ta nan Zaria, haga babu masallaci, to kawai sai sallah a Zaria ta kama bayan kun kai gawa misali, sai ku ga to mai kon mu taho mu samu sallah ba, bari mu koma gefe mai jami'in sallah ko bi halasta ba. Abin da yake nufi kenan, bi halasta ba sam, sai a bari sai an fito a zo cikin garin Damba sai ayi sallah, ko a fita can inda babu makabarta sam bi halasta ba, ko da wasa kar a taba gwada haka. Malai ya ci gaba da cewa fa inna zalika aidan ittikhaduha masjidan, haka din ma shi ma mai da wurin masallaci ne ko da babu ginan na masallaci. Kama qalat Aisha, walaula zalika, Aisha take cewa da ba dan annabi yayi hani ba, la ubriza qabruhu, da an bayyana kabarinsa, walakin khushiya an yuttakhadha masjidan, ana karantawa da khashiya, shi annabin ya ji tsoro, ko kuma khushiya, an ji tsoron kada idan an fito da kabarin kowa na kallansa sai mutane su mai da shi masallaci. Walam taqsid Aishatu radiyallahu anha mujarrada bina'i masjidin, da tace kar a mai da shi masallaci ba wai tana nufin tsurar gina masallaci ba. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, dama sahabbai sam ba za su taba gangancin gina kabari gina masallaci kewayen kabarin manzon Allah ba. Wa inna ma qasadat annahum khashaw an annan nasa yusalluna inda qabri, sahabbai sun ji tsoron ne kada mutane su mai da kabarin shi wurin sallah. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhidha masjidan, duk wurin da aka nufaci yin sallah a cikin shi to an maida shi masallaci. Ma'ana a cikin ɗakin ki ya kai hajjia ko ɗakin ka ya kai alhaji, iya wannan wurin da ka aje dadduma ko sallaya ta kalli gabas, anan kake yin wuturi da ainihin raka'atul fajr, anan kake sallolinka da sauran ibadojinka, ko to wannan iya wannan wurin a hukunce hukuncin shi hukuncin masallaci ne. Ittakhidha masjidan, gashi nan ya tabbata hadisi manzo Allah ya je gidan uwar Anas ya musu sallah a wani wuri, ko ya je kuma yayi ma itibanu dan Malik shi ma sallah. Li yattakhiduhu madha masjidan, kuma ba gini akai wannan da ake ce masallaci a urfi ba. To da haka abinda ake nufi da kada a maida kabarin masallaci kai zama ana nufatar shi a sa shi gaba ai sallah, kuma Allah ya cika manzo Allah wannan burin nashi. Walam yakun hunaka bina'un, na'am, sai ya ce bal kullu mawdhi'in yusalla fihi fa innahu yusamma masjidan. Din da ake sallah ana ce mishi masallaci, ana ce mishi masallaci. Wa in lam yakun hunaka bina'un, koda ba a gina abin da za a kira da suna masallaci ba, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, kamar da manzo Allah yake cewa ju'ilatil ardu li ju'ilatil ardu masjidan wa tahura wa tahura, ko an sanya mana ƙasa ta zama masallaci, wa tahuran, kuma ta zama abin abin yin tsarki. Kai mama kenan, ku duk ko ina a duniya za a yi masallaci, za a yi sallah, shine ma'anar za a yi sallah. Al'ummar da ba su da wannan khasiyar, ba sa yin sallah sai a cikin designated built masallaci, sai inda aka gina musamman aka ce nan masallaci ne, kamar yadda ƴan coci suke yanzu. Bai yiwuwa kawai ƴan coci idan an je misali an tafi verification, misali ko kuma ana cikin tafiya akan hanya za a tafi Lagos, an an tsaya a wani waje, ƴan coci ba su iya yin service a nan wurin. Musulmai fa duk inda suka samu masallaci ne, sawon a cikin jirgin sama ne, a cikin mota ne, a daji ne, a gari ne, a ƙauye ne, a birni ne, a gona ne, a gidan mai, a gareji, duk inda aka samu, in banda inda aka istisnai, to shine ma'anan ju'ilatil ardu li masjida. Su kuwa ba sa yin ibada sai a cikin sauma'a, sauma'a wato sai a cikin chapel ko a cikin church ko a cikin makamancin Allah, irin wannan ginannin temple, wurin ibada, ma'abid mabniya. To wannan daga cikin fallar da aka manzo sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa. Sannan kuma ana yin amfani da ƙasa wajen yin dahara in ba a samu ruwa ba, shine taimama kenan ko. Wannan hadisi ne tabbatacce, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim. Wa qad rawa Abu Sa'id al-Khudri 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kuma Abu Sa'id ya ruwaito yace daga manzon Allah yace al-ardu kulluha masjidun, dukkanin ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce, illa al-maqbara wal hammam, in banda maqabarta da kuma bayika sune kadai ba a sallah a cikin su, sune istisna'i. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Bazzar wa ghayruhum. Al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da ainihin al-Imam Ibn Majah da al-Imam al-Bazzar a cikin musnadin sa kenan, duk waɗannan malamai da wasun su ma sun fitar da wannan hadisi. Malai yace bi asani da jayyida, da isnadoji kyawawa. Malai ci gaba da cewa wa man takallama fihi, waɗanda suka yi magana game da wannan hadisin cewa wai bai tabbata ba, fa mastawfa turqahu, to bai tattaro hanyoyin bane gaba daya. Kamar ka ce malam yana ishara ne zuwa ga al-Imam Tirmidhi ko wani makamancin shi, domin Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin sai ya illanta shi da cewa an samu Sufyanu Thauri shi ya ruwaito hadisin da isnadi mursali, bai raffa'a shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga sahabi ba, balantana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, sai Tirmidhi ya ce wannan riwaya ta ainihin Sufyanu Thauri, bisa duban cewa Sufyanu Thauri huwa man huwa jabalun min jibalil hibzi, to ita ce rajiha, tafi ƙarfi akan sauran riwayoyin huffazu, wanda su kuma jam'un ne min al-huffazi. To ga ibn tun daga Ibn Hazm sai da yema wannan magana radi, daga shi ba daga Tirmidhi ya karanto ta ba, daga wasu malamai da suka dauko daga Tirmidhi. Ibn Hazm ya radi yace to sai kuma mene, fa kana maza, sai mene kuma, wannan ba magana bace. In shi bai rafa ba, wasu rafa'a, in shi suka ne su ma suka ne, kuma sun fishi yawa, yayin da irin maganganun da ya saba, Allah ya gafarta mai. Malam Albani Muhammad Nasiruddin a cikin As-Sahiha lamba ta 507 shi ma ya tattauna akan ingancin wannan riwaya, yayi istigrabi, yayi mamakin magana da Tirmidhi yayi wajen wannan tarjihin, dan ta saba wa ka'idan tarjihi da malamai suke aiki da ita. A takeice hadisin ya tabbata cewa ko ina a duniya zaka yi sallah, in dai ba makabarta bace, ba kuma hammamu ba, ba toilet ba, bayi dauratul miyah, ba a sallah a ciki. To wannan magana sai malam ya ce wa alam, ka sani da kai mai karatu, anna min al-fuqaha man i'taqada anna sababa karahati as-salati fil maqbarati laysa illa kaunuha madhanna madhanatin najasa. Ce akwai wasu malamai waɗanda suka ce abinda yasa aka ce ba daidai bane ai sallah a cikin makabarta, suka ce makruhi ne, an kyamatar, babu dalili sai kasancewar makabarta wuri ne da ake tsammanin samun najasa. Lima yahtaritu biturabi, saboda abin da ke cakuɗe ɗeniya da ƙasar makabarta, min sadidil mauta, na daga ainihin mugunya iwa na narkewar jikin mamata. Idan jikin mamata yana decomposing, yana narkewa, yana lalacewa, yana kasancewa, to a matakan farko zai ribe ne, ko wannan ribewar da zai yi ya fashe, zai fashe tare da ruwa na datti da ruwa na iwa da mugunya. Wannan haka Allah ya tsara. To suka ce wannan cakuɗe ɗeniyar da mugunyan nan take yi da ƙasa, to ya najasantar da ƙasar, shine dalilin hana sallah. Hajji malam fiqh kenan. Allah ya ƙara musu gafara da ainihin falala. Yace wa bana ala hadha al-i'tiqadi, waɗanda suka yi wannan magana suka gina ƙarƙashin wannan ƙudurin nasu, al-farqa bainal maqbaratil jadida wal atiqa, suka ce to ƙarƙashin haka akwai bambanci tsakanin sabuwar makabarta da tsohuwa, wa baina an yakuna bainahu wa baina turabi ha'il, da kuma bambanci tsakanin in ya zama tsakanin mamacin da tsakanin ƙasa akwai abin da ya sha makanci. Wancan na farko, ma'ana sabuwar makabarta ita ce wadda yanzu ana amfani da ita, shine ma'anar sabuwa anan, wadda ba a gushe ba, ana rufe kabari a ciki, mutane a ciki. Tsohuwar makabarta wacce ta cika an daina rufe mutane, kuma a bisa al'ada ana tsammanin duk wanda ke cikinta ya riga ya decomposing, to yanzu wannan ta zama ƙasa kenan. Ƙasa Allah ya mata maddace, da Allah ya mata falala da baiwar, ta galabaitar da duk wani abu da aka birne a cikinta, ta mai da shi ƙasa, in ban da leda ko, to yanzu sun zama duka ƙasa ko. To yanzu wannan sai suka ce to wannan tana da tsarki, za a yi duk abin da za a yi a kanta. Amma wanda akwai sababbin kaburbura a ciki, wanda ana an rufe wani yau, an rufe wani jiya, makon da ya wuce, shekara da ta wuce, shekara biyu, uku, huɗu, biyar, to wannan akwai yanzu, har yanzu akwai ragowar radadigaggen jiki a cikinta. Ai za a ga lokaci ma aka yi damuna mai yawa ko, suna birmawa, har a ga jikunan ko a ga wani jini ma na fitowa daga cikin wasu kaburburan, ko a dinga jin warin ruɓewa. Duk wanda ya je makabarta da damuna yana iya jin wannan, ko wanda yake makwabtaka da ita. Sai suka ce to wannan makabartar ita ce ya haramta. Suka ce kuma haka nan bambanci tsakanin kaburburan garuruwan da ake rufe mutane a cikin akwati, a cikin coffin, da inda ake rufe mutane kawai a sa su a cikin kabari kawai. Akwai garuruwan da saboda munin ƙasarsu, ko saboda irin yanayin dabbobin da ke cinye mutane, to ba a rufe mutane sai an saka su a cikin akwatuna. Kama al-imamu al-bayhaki, Abubakar al-bayhaki, ya tabbata a cikin tarihinsa cewa kabarin shi sai da aka saka shi a cikin ainihin wato akwatin gawa, bari mu faɗa da Hausa, akwatin gawa da ake cewa, a zama ana sai dai kirista ko, to aka sa shi a cikin akwatin gawa, kuma aka ɗauki gawa aka yi tafiya da ita mai nisa, aka kai shi garinsu na Bayhaq, aka rufe shi, daga inda ya mutu ana sabuwar. Karanta shi a cikin littafin ainihin wato tarihu madinati Baghdad na al-imamu al-khatib al-Baghdadi, da littafin sirru alamin nubala, Allah ya gafarta musu gaba da suka yi ta yin wannan bambance-bambancen. Malaman da malai yake ishara izuwa a kansu a wannan mas'alar, daga cikin waɗanda ni dai ɗan leƙe-leƙe na ya gani, akwai al-imamu al-khattabi Abu Sulaiman a cikin littafin ma'alimu sunan, da kuma ainihin al-imamu an-nawawi a cikin littafin majmu' sharhul muhazzab, da al-imam ar-rafi'i a cikin littafin al-sharh al-kabir. Kamar ka ce to wannan magana shafi'awa ce kin, in ka kalli waɗannan malaman dukansu malamai ne shafi'awa suka yi wannan magana. To ƙarƙashin haka wannan magana da suka yi jama'a ta jawo zantuttuka, malam zai mana maganganu akai, bari mu ji maganganun da zai faɗa. Yace wa najasatul ardi mani'un min as-salati 'alayha, suka ce najasar da ke jikin ƙasa ita take hana a yi sallar a cikinta, ma'ana sun yi aiki da abin da ake ce mane dilalatul iqtiran a cikin usulul fiqh shine dalili na nuna idan aka gwama abu guda biyu cewa suna daukan hukuncin juna to shin za a ba su siffa irin ta juna ko ba za a ba su ba ta akwai inda ake ba su akwai inda ba a ba su dan da aka ce illal maqbara wal hammam to atafi da aka yi tsakanin maqbara da hammam yana nuna hukuncin su daya wajen haramci ko to shin yana nuna kuma illan ma daya ce dan hammam kowa ya san illar shi kazanta ne najasa to haka wannan makabarta ita ma najasa ce illar ta to wannan malaman sai suka ce eh in kaga misali yanzu a cikin hadisin da muka karanta a baya da Allah ya ce da manzo Allah ya ce min ashrarin nasi daga cikin mafiya fitsara a cikin mutane ko wanda tashin alkiyama zai riske su suna rayi sai kuma Allah ya gwa manzo Allah ya gwa masu yace da kuma masu yin kaza a makabarta masu yin gini a makabarta to wannan shi ma yanzu iqtiran ne an gwa mu hukuncin su wajen kasancewa su ɗan iska amma kuma aikin su ya bambanta siffar su ta bambanta wadancan fasikancin da suke ido da ido wadannan kuma me suke yi kafirci to ana samun irin wannan a gwama amma hukunci ya bambanta kamar yadda Allah yake cewa Muhammadun Rasulullahi wallazina ma'ahu ashuddau 'alal kuffari kaga Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu sun hada kan mene ashuddau 'alal kuffari amma shi manzo Allah yake banta da wasfir Rasulullahi su ba Rasulullahi bane to kenan koda an gwama ba duka siffofin suke yin iri daya ba wajtanibur risa min al awsani wajtanibu qawla zuri ku guje ma gumaka da kazanta su kuma ku guje ma magana ƙarya wannan yanzu an gwama su wajen haramci ko amma sun bambanta wajen wasu da kuma gravity din barnar da ke cikin su ana samun irin wannan in ka dauka ha ila fadin Allah da yake cewa fakulu minhu wa at'imul ba'isal faqir ku ci daga naman hadayyakku ko layyakku ko wa at'imul ba'isa to yanzu umarnin ku ci da umarnin ku bayar hukuncin su daban-daban ne umarnin ku ci halas ne umarnin ku bayar mustahabi ne kaga hukuncin su daban-daban amma aka gwama aka ce wa kaza wannan yana nan da yawa a cikin ainihin nasoshin alqur'ani nasoshin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka malamai sun yi maganganu kala daban-daban akan mas'alar dalilul iqtiran zan yi mana ishara zuwa ga littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya mai suna ainihin Bada'i'ul Fawaid Ibn Qayyim ya yi wannan maganganu haka al-Imam Shawkani a cikin Irshadul Fuhuli na littafin shi na usul fiqi haka al-Imam Abdul Wahhab as-Subki a littafin ainihin wato al-Ashbahu wan Nazair da wani da duk wani littafi da ka sani na usul fiqi inda ya kai ya kawo banda irin su waraqat wanda na ɗayan islamiyyar usul fiqi ne wanda yake mutawwal akwai bayani akwai sharhi in ka je ka karanta zaka samu maganganu akan mas'ala ta dilalatul iqtirani tana daga cikin ainihin abinda suke cema turuqul adilla wato hanyoyin kafa hujja to wannan shi ya ja su cewa tunda aka gwama makabarta da aka da kuma ainihin wato bayi to ya nuna cewa makabarta ita ma najasar ta ne ta sa aka hana kamar yadda bayi yake to zaka kai magana iya kai irin wannan gwamawa kace a ya nuna cewa makabarta yadda take haramun saboda haramcin gawawaki da suke cikin su ya nuna shi ma wancan haramun ne shi ma saboda shi ma kaza zaka yin wannan to ba ko ina ake yin wannan ba dole sai mutun ya natsu ya duba ainihin dilala ta alfaz shi yasa jama'a ya daga cikin hadari kwarai a samu mutanen da suka jahilci harshen larabci suna mubasharanta harkar karantar da addinin musulunci musamman tafsirin alqur'ani da karantar da hadisi duk mutumin da larabci bai ishe shi ba ina ce larabci ana dan nufin bai fahimci irin larabci yaran larabci irin na qur'ani ba bai fahimci dilala ta lugal arabiyya al-atika al-fusha turafiyya classical arabic larabci irin na qur'ani bai fahimce shi ba to akwai hadari wannan kwarai za waye gari mutun yana fassara alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin fassarar da yake ba manufar su bakin alqur'an wal hadith fi wadin wal mutakallimu fi wadin akhar Allah ya tsare mu to wannan shi ya ja waɗannan malamai suke ta waɗannan zantutuka amma ibn timiya zai warware waɗannan maganganu tunda ya fara cewa wa najasatul ardi mani'un min as-salati 'alaiha suka ce najasar ƙasa najasar wuri ita ke hana sallah akan wurin sawa'un kanat maqbara daidai wa daida shin maqabarta ce aw lam takun ko kuwa maqabarta bace lakin al maqsul al akbar bin nahyi an as-salati 'inda al quburi laysa huwa hadha sai ce amma duk da mun yadda cewa najasa a wuri ita ce ke ja a hana sallah amma dangare da maqabarta wannan ba shine maqasudi ba sannan baya ga haka kuma ai akwai sabani ma game da shin mugunyar ruwan ciwo da jinin da ya fita a jikin mutum na ciwo sawa'un sabon jini ne na jin ciwon yanzu ko wanda ke fita ne a jikin gyambo cakuɗe da ainihin mugunyar akwai sabani game da waɗannan ma najasa ne tukunna ko ba najasa bane ko magana rajiha ba najasa bane dan ga wannan sahabin da aka ji mishi rauni yana jinya masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ko har jinin yana zuba a cikin masallacin yana sallah bai fasa sallah ba kuma wurin bai zama najasa ba kenan ma wannan abun ba ma najasa bane kenan jini kawai na zama najasa ne a jikin mutum in ya fita ta ainihin gaba ko ta dubura ma'ana jinin haila jinin biki sargiya ko ga waɗanda suke ƴan luwaɗi misali Allah ya tsare mu duwawun suna lalacewa ya dinga yoyon jini to wannan na daga cikin tutukan da wannan bala'i ke haifar musu malamai suka ce irin wannan yoyon jinin tunda ya fita ne daga cikin ainihin alfarjaini ɗaya daga cikin farjaini shi ma najasa ne hukuncin su ɗaya da hukuncin kashi ko fitsari ko makamancin haka haka fito da wannan yake abin nan file me sunan shi basir yoyon da basir zai yi ta jikin duwawun mutum shi ma suka ce najasa ne don as-sa'il ne minal makhrajaini to amma jinin ciwo na yankuwa ko gyambo ko ka kwarzane hannunka wannan jinin da ya fita sahihiyar magana ba najasa bane amma dai khabif ne wato abin kyama ne kamar yadda miyo yake ko majina ko makamancin su kai har ma malamai ba su kai ga suna cewa hatta shi najasa in ba naka bane to bai zama najasa da ya karya maka lura ba ko mun gane kuwa ma'ana mace tana da alolarta sai ta wanke mai yaranta kashi yanzu ba ta taba kashi ba to wannan bai karya mata alola ba saboda nata ne ke karya mata alola kuma wannan shine daidai sai ta wanke hannunta kawai saboda kazanta dan tsarkake hannunta haka idan wani ya zo misali yanzu zaka wuce kawai kai wankan juma'a irin gidajen nan dogaye kawai sai a watsa fitsarin yaro kawai aka jika ka to sai dai a baka hakuri ko kai ta zage-zage ko sai kuma ka je ka samu rishe ka wanki amma alolarka da wankanka na juma'a ba su kare ba saboda ba kai kai wannan fitsarin ba to haka wannan yake game da hukuncin makabarta na'am okay to ai wannan sabo ne ba a riga an sa mamaci a ciki okay in aka haƙe wani aka haƙe wani wanda da akwai mutum a ciki sai aga kuma ƙasar ta kuma lafiyayye ƙasa yes ƙasa Allah ya bata wannan baiwar wanda yake so ya tambayi director ai shi soil scientist ne ku tambaye shi ko ga malamin doctor ku tambaye shi duk wanda ya san ƙasa ya san Allah ya mata wannan baiwar ku tambayi malam Bahari dake can Malaysia ya san ƙasa kai duk wanda ya san chemistry ku tambaye shi baiwar da Allah ya yi wa ƙasa wajen iya consuming duk wani abu da aka saka a cikinta da mai da shi ƙasa dan da mai tace asalin shi Allah ya tsare mu Allah sa mu cika da imani malam ya ci gaba da cewa fa innahu qad bayyana anna al-yahuda fa innahu qad bayyana anna al-yahuda wan nasara kanu idha mata fihim ar-rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan manzo Allah da yace kada a gina masallaci akan kabari ya bayyana illar yayi tsinuwa akan masu irin aikin yace saboda yahudu da nasara sun kasance idan wani mutumin ƙwarai ya rasu a cikin su sai su gina masallaci akan kabarinsa. Wa qala, manzo Allah yace la'ana Allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma fa'alu. Warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, har ila yau an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad, ya Allah kar ka mai da kabari na ya zama gunki wanda ake bauta mushi. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, Allah ya tsananta fushi akan wasu jama'a. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, wadanda suka mai da kaburburan annabawan su masallatai. Wannan hadisi ne sahihi. Al-Imam ainihin wato Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta, haka Al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da isnadi tabbatacce daga sahabi Abu Huraira. Manzo Allah yayi wannan addu'a, kuma Allah ya karba mishi wannan addu'a. Dan har a yanzu da muke magana, babu yadda za a yi ka fuskanci kabarin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah, ko kai sallah a bayan masallacin, amin, a bayan iya kubbar inda kabarin yake, to baka fuskance shi ba, saboda katanga ce har guda uku, kuma katanga ce aka yi ta yadda inda kabarin yake kwance ya saba da yadda katangar take. Ko mun gane ba a yi shi zama zai baka dama ya zama in ka fuskanci wani gefen katangar to kamar ka fuskance shi ba. An gane kuwa, dan katangar da ke ciki waɗanda suke ciki an ce ma musallas ne, an ce triangular ne, kuma an yi su suna zobe da kabarin, to din da ka fuskanta baka fuskanci kabarin ba. Kuma wannan hadda shahadayen dariƙa, akwai wani takadari a nan Kano wanda yazo yana ta surutu, ya ta surutu, ya shigar da kanshi bala'i iri daban-daban. Dan gidan Nasiru kabarin da ake ce ma Abdul Jabiri, kowa ya ji shi yana fada, yana yabawa Wahabiya cewa Allah ya cika mu'jizar manzon Allah ta hannun Wahabiyawa. Wahabiyawa waɗanda ake tsine albarka ana cewa ba sa san Annabi, cewa shi ya tabbatar wannan kabarin da a ce yana hannun mutanen su ne sufaye, to da an yi shirka iri daban-daban a wajen. Amma saboda Allah ya tabbatar wa da manzon Allah karama shi da mu'jizar shi, sai danka kabarin a hannun Wahabiyawa waɗanda su kuma ba sa tolerating shirka. Wannan fa mai ne ke faɗan wannan, kaga gaskiya ta tabbata kenan. Wal haqu ma shahida bil adl, jiye malam Shabi ke karatu akan wannan mas'alar ko a karatun shi na Tariqus Salihin, wallahi alhamd, gaskiya kwaya ɗaya ce.